babi ne ko yauwa na baka ma mun karanta sharuɗan wajabci da sharuɗan inganci amma ta irin waɗannan matsaloli mutum ya riga kulawa da su mutayin ka tambaye ka meye sharuɗan sallah ya kamata ya zama suna kusa da kai meye sharuɗan wajabci meye sharuɗan inganci to zamu tashi babu fara'idus salati babin da yake yin bayani akan farillan sallah wa sunaniha da sunnonin sallah wa fada'iliha da mustahabban sallah wa makruhatiha da abubuwan da ake kyama a sallah ba a so a yi su malam yace fa amma fara'idus salati amma farille a sallah fa 13 guda 13 ne a niyyatu niyya farilla ce wa takbiratul ihrami kabbaran harma kabbaran da ka buɗe ka shiga cikin sallah to ita ma farilla ce wal qiyamu laha ayi kabbaran a tsaye shi ma wannan farilla ce wa qira'atul fatihati karatun fatiha shi ma farilla ne wal qiyamu laha tsayuwa domin karatun fatiha shi ma farilla ne wal ruku'u yur ruku'i farilla ne wal raf'u minhu dagowa daga ruku'i shi ma farilla ne wa sujudu yun sujada farilla ce wa raf'u minhu dagowa daga sujada shi ma farilla ne wal julusu min al jalsati al akhirati zama zama na ƙarshe gurgudun yin sallama zama na ƙarshe gurgudun yin sallama shi ma farilla ne kila malam ya ce bi kadari salami ne gurgudun sallama saboda zaman ƙarshe zai yi akwai addu'o'i da yawa to akwai addu'an da yake da an kai shi to sallar ta cika duk abin da aka ƙara a cikin wannan addu'o'in to kaga wannan zaman ƙarin to shi ba farilla bace wassalamu yin sallama fita daga sallah shi ma farilla ne al-mu'arrafu bil alif wal lam wanda ake mishi ma'rifa da alif da lam wato assalamu alaikum mutum ba ya cewa salamun alaikum shi al-mu'arrafu bil alif wal lam wa tumaninatu natsuwa farilla ce a sallah wal i'tidalu daidaito a wato a sallah shi ma farilla ne za ka ga liman za a yi sallah ce tarasu wa taqarabu in an ce tarasu ya zo a cikin qur'ani ka annahu bunyanun marsus wato kamar ka samu ƙwararren magini ya sa alƙali irin zare nan da yake sawa ka ga bulo ya tafi a jere shi ne bunyan gini marsus na ƙwararren magini in yi jera bulo ya tafi a jere ba wani wuri bai fito wani wuri bai shiga ba kaga daidaita sahu kenan to kai kadai kuma a sakon kai ma ka daidaitu shi ma farilla ne ka daidaitu kada ya zama kafan ka ɗaya wannan kafan ya tsan ya warware nan wanda ya warware nan ko kuma ka je ka matsa kafan wasu idanuwan sahu su daidaitu a daidaita sahu idanuwan sahu in suka daidaitu to shikenan zaka ga sahu ya daidaitu idanuwan kafa idan in ya daidaitu to zaka ga sahun yayi daidai saboda shi kafa tsayin shi na wani yafi na wani tsayi amma inda idanuwan suka zama sun yi daidai to za ga sahun yayi daidai wa amma sunanus salati amma sunnonin sallah fa 12 ne as-suratu ba'da al-fatihati suran da ake karantawa bayan fatiha fil raka'atil ula wa thaniya a raka'a ta farko da ta biyu. Wal qiyamu laha, da tsayuwa domin karatun suran a raka'a ta ɗaya da ta biyu. Wasirru fima yusarru fihi, asirtawa a inda ake asirtawa shi ma sunna ce. Wal jaharu fima yujharu fihi, da bayyanawa a inda ake bayyanawa shi ma wannan sunna ce. Wa kullu takbirati, duk wata kabbara sunnatun sunna ce, illa takbiratul ihrami, in ka cire abannan kabbaran har ma kabbaran bude sallan shiga sallan, to duk wata kabbara sunnatun sunna. Fa inna ha fardun kama taqaddama, takbiratul ihrami farilla ne kaman yanda karatu ya gabata. Wa sami'a Allahu liman hamidahu, fadin sami'a Allahu liman hamidahu, lil imami galiman sunna ce. Wal munfaridi, wanda ke salla shi kadai yace sami'a Allahu liman hamidahu, Allahumma rabbana lakal hamdu, ko rabbana wa lakal hamdu, duk sunna ce. Wal julusal awwalu, zaman farko wato sunna ce, domin wata sallar zaka ga tana da zama ne guda biyu, tana da zaman tahiya na farko, tana da zaman tahiya na biyu. To zaman tahiya na biyu na farko to sunna ce. Wa za'idu ala qadari salami, to zaman ƙarshen shi ma wanda ake sallama, in ya zama limamin ko mai sallan ya ƙara addu'a mai tsayi, to gurgudan sallaman ya zama ya ƙara, to shi ma wannan ƙarin to sunna ce. Min al-julusi sani malin ce, to a zama na biyu ke. Wa radul muqtadi ala imamihi as-salama, mamu ya maida sallama ga limamin shi, shi ma sunna ce. Wa kadhalika radduhu ala man ala yasarihi, haka nan ya sallama ga wanda ke hagunsa. In kana ala yasarihi ahadun, in hagun nasa akwai wani, shi ma wannan sunna ce. Wa suturatu lil imami wal fazi, sutura ga liman da mai salla shi kadai sunna ce. In khashiya, in sun ji tsoron an yamurra ahadun baina yadayhima, wani ya zo ya shuɗe gaba ga hannayensu, baina yadayhima gaba ga hannayensu. Sutura ana sanya shi ne a gaban liman, daura da inda hannun mutum ke karewa, domin shi hannu da goshi wuri guda suke karewa. To inda suke karewa, daga nan wurin zuwa ɗan yatsun kafanka ko zuwa diddigenka, to nan wurin alfarmanka ne inda kake gana da mahaliccinka, kada wani ya shiga maka nan, kada wani ya shiga maka nan. In can gaba ne, to shikenan, baya daga cikin alfarmanka inda kake gana da mahaliccinka. Mutum guda ya karanta.